Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 27 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hawwa, Rasha ta ce ta kawo ƙarshen binciken kungiyar sojojin hayar nan ta Wagner, wadda ita kuma za ta mika manyan makaman yakin da ke wajenta ga sojojin Rasha. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin kungiyar ɗan luwaɗi da matugo da dangoginsu. Sannan kuma a karan farko, wata 'yar asalin China ta zama magajiyar garin Toronto na ƙasar Canada.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasancewar yau ce ranar Arfa. Za mu tattauna kai tsaye da wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka Hawwa Umar, da yanzu haka take can ƙasa mai tsarki domin jin halin da alhazai ke ciki a wannan muhimmiyar rana. A can ƙasar Ghana kuwa, musulmin da ke yankin yamma maso gabashin ƙasar, wanda ya kunshi gundumomi 15, ba za su samu damar yanka lairarsu ba a bana. Domin jin ko menene dalili, sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Babale ke gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Amma duk da farko, sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya tare da Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken borin da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a borin sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifi. Dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayen, wanda aka cimma ranar Asabar, shine ba za a tuhumi mayakan ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau Talata cewa ƙungiyar sojojin hayar ta Wagner na kan shirin miƙa ma sojojin Rasha manyan makaman da ke wajenta. Zuwa yau Talata ba a tabbatar da inda Prigozhin yake ba. To amma kafar yada koko yanar sadarwa da ke bibiyar lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfurin jet mai nasaba da Prigozhin ya sauka birnin Belarus a yau dinnan Talata. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da matugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama goman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangamin LGBTQ a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce 'yan sanda sun damƙe mutane wajen 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin 'yan LGBTQ ɗin a ranar Lahadi 25 ga wata. Makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'un ƙasarmu da kuma ɗa'armu, abinda David Gul, gwamnan Istanbul, ya faɗa kenan a kafar Twitter jiya Litini, yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama. Gul ya ƙara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai yi lahani ga yanayin iyali ba. Ƙasar Japan za ta maida Koriya ta Kudu cikin jerin amintattun ƙawayen cinikayyar ta a watan Yuli, a cewar gwamnatin ƙasar a yau ɗinnan Talata. Tana mai yin watsi da matsayinta na shekara ta 2019, wanda ya biyo bayan wata takaddama tsakaninsu kan zargin cewa Japan ta bautar da mutanen Koriya a tarihinta. Wannan matakin, wanda sakayya ce kan yadda ita ma Koriya ta Kudun ta maida Japan cikin jerin ƙawayen kasuwancinta na ƙwarai a farkon wannan shekarar, shine mataki na baya-bayan nan a ƙoƙarin ƙasashen biyu ƙawayen Amurka da suke yi na inganta hulɗarsu. Ma'aikatar cinikayyar Japan ta ce duk wani kasuwanci da Koriya ta Kudu zai sake zama harka mai samun amincewar gaggawa daga ranar 21 ga watan Yuli. dangantaka tsakanin kasashen biyu kawayen Amurka ta dada yin tsami biyu bayan tarihi marar dadi na yadda Japan ta mamaye wato yankin ruwan Korea daga shekara ta 1910 zuwa 1945 tare da gallaza ma mutanen.
An jima kaɗan Garba, wato Ibrahim Garba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan ga tattaunawa da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararraba Jos ya yi da Hawa Umar da a halin yanzu take a can ƙasa mai tsarki domin jin halin da ake ciki kasancewa yau muhimmiyar rana ce ta Arfa.
To masha Allahu Malam Haruna, a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka ɗebo alhazai daga muna inda suka kwana aka kawo su filin Arfa alhamdulillahi. To abu kuma da za a iya cewa za a jinjina wa hukumomin Saudiya shine a filin Arfa nan an yi tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki, wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwan Arfan su ko kuma suka yi tsayuwan Arfan su, saboda a halin da ake ciki yanzu a garin Makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana. To domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki, dehydration a turance, da kuma heat exhaustion da sauransu, wannan shine yasa aka gudanar da tsayuwan Arfa a cikin 2020. To bisa ga dukkan alamu yanzu dai da na fito gashi nan motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in bukatar hakan ta taso. To a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata, ba wani matsala.
To Hawa, shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau? Akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da yafi na kowane lokaci a baya. Shin ya kika ga yawan jama'a?
To masha Allahu, a gaskiya za a iya cewa an fito sosai don 2020 ba a iya irga shi, kuma za a iya cewa kowane 20 yana daukan kimanin ko akalla mutum 200 zuwa 250, kuma kowane 20 in aka leka za a ganshi a cike makil, musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da ga Najeriya, wato tawagar malamai Najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasarmu Najeriya. To da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Sheikh Bidikrullah Kulli Hassan ya yi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan Najeriya 95,000 ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar 2023, kuma a halin da ake ciki ya yi maganan cewa Najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar Arfa a yau kenan. To za a iya cewa an fito gaskiya, alhazai kuma 'yan Najeriya sun fito don kamar yadda na yi bayani a baya, har waɗanda suka samu larura na rashin lafiya hukumar Saudi ta dauko su a motar da ake dauka mara lafiya, an kawo su kuma sun yi tsayuwar Arfa. To za a iya cewa gaskiya an fito.
To Hawa, kin yi maganar 2020 da aka tanada musamman ma a wajen hawan Arfa saboda zafin rana. Akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin Saudiya za su sauya wa alhazan Najeriya kimanin 10,000 2020. Shin kina da masaniya akan wannan lamari? Domin naji an ce tantin ma ya yi karanci ma alhazan Najeriya.
Malam Haruna, karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan Najeriya suka isa muna, inda aka wannan shekarar a shekarun baya ana kayyade, akwai kayyade shekaru, wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana kayyade shekarun da suka zo aikin haji. Amma a wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho, sakamakon haka ne wato maniyata ko kuma alhazai daga Najeriya suka yi yawa, wanda a muna aka samu karancin tanti, kuma shi shugaban hukumar Alhazai da sauran masu ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka dauki mataki na gaggawa wanda ajiyan aka samu aka karawa manyatan Najeriya tanti wanda aka za iya cewa kimanin Alhazan Najeriya 10,000 ne kuma aka sama musu muhalli ko kuma tanti amma a nan filin Arfa ba a samu wannan matsalar ba.
To madalla Haruna Shehu kenan a tattaunawarsa da Hawwa Umar. Masu tsaro yanzu kuma sai rahoton mu da ya fito daga Ghana, inda musulmi da ke yankin yamma maso gabashin Ghana da suka kunshi gundumomi 15 abana ba za su sami yankan layyarsu ba kamar sauran musulmi a faɗin duniya sakamakon wata cutar dabbobi da ta barke a yankunan da aka ayyana, kamar yadda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullahi ya shaida mana cikin wannan rahoton da za ku ji.
Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta dage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi 70 cikin 100 na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. Sai dai kamar yadda dan jarida Muhammad Zakuwa ya ce, duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi ga dabbobin, amma har yanzu bai kai ga garin Boko ba.
Kumni ne naku Muhammad Zakuwa daga Zara Radio Boko. Gaskiya anthrax disease ya outbreak Upper East Tanga, amma information da muka gada daga Upper East Regional Emergency Committee on Preventive of Anthrax Outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin Upper East Tanga district daya har guda 6. Ana nan ana massive vaccination, amma har wa yau ba iya an killace vaccination nan kan dabbobin nan duka ba. Maganda nake fadin ga cikin garin ga namu ba kuma ko dabba daya ba a tun vaccinate ba tukunna. Kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan, ma'ana allura na rigakafi ko na kiyaye su, ba iya an samu an yi ma shanu ma ba. Tunda aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu, amma sun ce hali yanzu nama bai safe mutum ya ci nama ba.
Babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar Boko Fuseni Samson Majid yayi bayani kan dalilin da yasa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin.
Ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai, kuma ya affect nutritional abinga statue mutanen da suke within Upper East region ma duka ba Boko ke ba. So saboda sin na abinda yasa ciwo nan ya zama dangerous ne, kuma yawa ka dace wai da bari kowa ya yin yanka, kowa ya sai da dabba, ba mu san filin da wani dai te ya doko shi ya shigo ba, kuma ya shiga sakani sai dai ya kashe mutane da yawa ya ba mutane da yawa masala.
A ranar Juma'a nan da ta gabata, limaman masallatan Juma'a na yankin sun yi huduba ne akan musulmai su hakura da yin layyan bana domin cutar. Muftin garin Boko Sheikh Khalifa Muhammad Awwal ya ce
shi wanda ke da ilimin dabbobin shine babban karkaran da duka. Da kuka yi magana da shi ya ce ciwon nan duk dabban da ke da kafa hudu shi abun ya kama. Saboda shi jama'a mu sa hankali, muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu, a sauwake musu, an ce ba layya rashi ya bata abokin Allah ya hakuri. Aiki Allah na da yawa, in dai aiki Allah kake so akwai talakoki da marayu. Doki kudin ta kai kama talakoki da marayu, akwai aikin addini da yawa. Mu sani fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne muakkada, sunna ce mai karfi ba farilla bane.
Shin koya mazauna yankin su kamshi wannan sanarwa? Tambayar da naiwa Imran Madaha Boko kenan.
A kashin gaskiya musamman a garin Boko, wallahi jama'an Boko sun dauki wannan magana da muhimmanci kwarai da gaske. Har ya zo ya kama matasa yara sun ke bi gida-gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kurce suna kiwon raguna da shanaye, ana musu gargaɗi. Kuma gaskiya na Allah jama'a so a shi wannan shawara da hannu biyu.
Dr. Patrick Abake, muƙaddashin daraktan hukumar kula da dabbobi a ƙarƙashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana, ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi 100,000 ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba 100,000 domin a cimma wannan buri. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullah, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da cigaban labaran duniya.
To Hawa, Majalisar Dinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar Taliban mai tsatsoran ra'ayi ta fara mulkin kasar daga shekara ta 2021. Wani rahoton da tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan UNAMA ta fitar yau Talata na nuna cewa farar hula wajen 1,095 aka kashe tsakanin watan Agustan shekara ta 2021 da watan Mayun wannan shekarar, baya ga wasu kuma 2,679 da aka ji wa raunuka. Rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu ɗin bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalinsu a wuraren taron jama'a kamar su masallatai, makarantu da kuma kasuwanni. Tawagar ta UNAMA ta ce akasarin har-haren bama-bamai a haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai.
An gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Asalin mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun koka kan abin da suka bayyana da rashin yi da su a gwamnati da ma yin watsi da al'amarinsu. Ga Halima Abdulra'uf da cikakken rahoton.
Dan asalin birnin tarayya Abuja da yana ƙara mika koken nasu ne a yayin da ake raɗe-raɗen cewa akwai yiwuwar ba ɗan garinsu ne zai ɗara kan kujerar ministan birnin ba, inda suka yi kira ga shugaban ƙasa Tinubu da majalisa ta goma da su tabbatar da cewa an yi musu adalci a wannan karan don su sami damar cin gajiyar ababen more rayuwa kamar saura 'yan ƙasa. Malama Farida Odangi Suleiman, 'yar asalin garin Abaji na birnin tarayya Abuja ce, kuma tsohuwar mai taimaka wa tsohon ministan Abuja a mulkin shugaba Buhari, inda ta ce
salamu alaikum jama'a mutanen FCT da kewaye. Ma FCT ba abin da zamu ce sai dai Allah ya mana mafita. Yau Abuja ta zama abin da ta zama, ana toye mana haƙƙi da yawa. A yanda muke yanzu a majalisar mu House of Reps guda biyu, majalisar Senate guda ɗaya na FCT. FCT yau mutanen da ke zaune cikin su da 'yan ƙasa da baki da suka zo taya mu zama mun funan da miliyan 6 yau. A zo a ce ya ka mutanen da ke wakiltar mu kenan. Jama'a kuna ganin haka yayi daidai a mana adalci, sannan in kuka ga ƙauyukan ba abin da ake kai musu na development, sai dai kai kowa na hangen da zai samu fili a Abuja ya samu ko ya siyar ko ya gina gidaje na haya na sayarwa. Shine muke gayawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, muna roƙan shi, mun san yana da adalci, mun san ya san ya kamata, dan Allah ya duba, ya kamata a share hawayen mutanen Abuja ainihin 'yan ƙasa.
Shi ma ƙwararre a aikin tsara birane wanda ya fito daga ramar hukumar Kwali TPL Abubakar Sadiq cewa yayi
ɗaya daga cikin koken mu da yasa muke kirari ga wannan sabuwar gwamnati mai adalci ta samu ta waiwaye kukan mu da muka dade muna gabatarwa, shine ai kokarin mu ma mu kasance cikin gwamnati. Kasancewar Abuja ba ta da gwamnati ta tsakiya wadda ke bada dama a samu gwamna wadda zai iya zama wakili a siyasance. Bayan wannan tunda aka kafa tarihin Abuja ba taɓa samun ɗan ƙasa wadda aka cire aka bashi minista ya samu damar kasancewa a tsakiyar gwamnati, wato wadda za a iya yi kowane laraba ana zartar da abin da ya shafi hukumar zartarwa ƙasa, ta samu tana da ɗan ƙasa wadda ke ciki wadda zai iya gabatar da kokenta da sauransu. Muna kira da mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya waiwaye kokenmu ya ba mu tarihi da ba mu taɓa samu ba.
Barista mai nasara Kogo, fitaccen masanin kundin tsarin mulki ne a Najeriya.
To tsarin mulki ya taho da tanaje-tanaje, kuma ƙarƙashin sashe na 303 na tsarin mulkin Najeriya aka bayyana ƙananan hukumomi guda 6 ko kuma gundumomin riko na Abaji da Kwale da Buhari da Kuje da tsakiya Abuja, wato Amaka da kuma Karu. Kuma babban birnin tarayya Abuja din nan nauyin gudanar da kuma ayyuka na kamar gwamna shine shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin sashe na 301 da sashe na 299, sannan aka ce ƙarƙashin sashe na 200 da 174 shi shugaban kasa aka bashi dama yana iya nada minista ko kuma wani wanda yake zai zama wakilin shi ya rike mashi Abuja. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci, to a kara musu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya, maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya ɗaya ne daga Abuja wato senator, ko kuma ɗan majalisar wakilai mutum kwaya biyu, to ya kamata a kare wannan yawa din domin ita babban birnin tarayya Abuja ai ta haifi girman waɗansu jihohi a Najeriya. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci, to a kara musu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya, maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya ɗaya ne daga Abuja wato senator, ko kuma ɗan majalisar wakilai mutum kwaya biyu, to ya kamata a kare wannan yawa din.
Kazalika koken an birnin tarayya Abuja dai ba sa wuce a kai musu ababen more rayuwa cikin gwamman garuruwa dake cikin gundumomin su, bayan neman a rika baiwa ƴan asalin birnin damar dara kujerun minista, sanata, ƴan majalisun wakilai biyu da suke da shi. Rima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaida Halima Abdulrauf. Masu aro kada dai a shafa'a, wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa, sannan a sayarwa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Sai dai yawancin manoma a ƙasar sun koka cewa tallafin bai kai gare su ba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda yake zuwa daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To a yau dai muna tare da manoma a cikin wannan ƙasa tamu da zan tattauna da su a yau din nan. Akwai shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Ilyas Bulama, da mataimakin shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Mamman Nur, da Hajiya Amina Kabir Mala, shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya, da shugaban kungiyar matasa manoma Alhaji Abubakar Bamai Musa. Ina muku maraba da zuwa dukkan wannan zaure.
Yawa, sannan
to kamar yadda na gabatar da manyan bakina, a yau ina tare da su za mu tattauna akan harkar noma a Najeriya, waɗanne irin matsaloli suke fuskanta, a ina ake, ina aka kwana, kuma ina za a dosa a harkar noma a Najeriya, ganin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta ware wasu makudan kuɗaɗe da aka ce manoma su je su karɓa domin tallafi na harkar noma a Najeriya nan. To waɗannan manoman yau za mu ji daga gare su, shin sun samu wannan tallafin? Ba su samu ba? Me ya hana su? Sannan kuma daga nan ina za su, me za su yi na tabbatar da cewa harkar noma ya bunƙasa a wannan ƙasa, an sake inganta shi? Yanzu dai an samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa tamu Najeriya, ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. Su ma ɗin sun yi magana akan harkar noma da kuma za su yi ƙoƙari su inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu. To bari mu fara da shugaban kungiyar masu fatauci, sarrafawa da dillancin dabbobi a wannan ƙasa tamu Alhaji Ilyas Bulama. Bari mu ji daga gare ka Alhaji Ilyas, a ina kuke a yanzu? Shin a lokacin da aka yi wannan batu na bada tallafi na tabbatar da an inganta noma a Najeriya, kun samu wannan tallafin?
A Ajiya ba mu samu ba, kuma a shekarar da ta gabata
duk da cewa gwamnatin Najeriya ta babba da tallafi akan harkokin manoma masu noman shinkafa, masu noman masara da sauran kungiyoyin manoma sun samu tallafi, amma mu a namu bangare, mu da muke layin harkar dabbobi, kiwonsu, fataucinsu da sarrafa su, mun nema a hannun gwamnati a wannan program da suke na Ankoborowa waɗanda suka ba da kuɗaɗe, mun nemi na gwaji ma aƙalla mu gwada da mutum 7,000 a ƙasar nan. Ina jin abinda muka nema ma kaɗan ne akan abinda aka ba ƙungiyoyin manoma wanda ba su kai mu ƙarfi da yawa ba. Mun nemi biliyan 2.48 wanda a shekarar bara haka zancen ya sha ba, ko da yake har yanzu na nan yana gaban CDN gwamna. Muna sa ran watakila kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada cewa zai mai da hankali akan harkar da ta shafi dabbobi, watakila wannan bukata ta mu ta biya.
Kuna da mutane 'yan ƙungiyanku har 7,000,000?
A'a, 7,000,000.
Oh, 7,000,000?
7,000,000.
7,000,000 a ƙasar baki ɗaya?
Eh, 7,000,000. Mu fara da 7,000,000 su ma su samu irin wannan tallafi da gona, na gona da ake ba mutane. Su jujjuya, su yi kiwo, su yi patini, su kai kasuwa su sayar. Mu ta mu kungiyar manufarmu shi ne ba za mu yi kiwo don mu sai da shanu kawai a nan ba. Muna son mu fara kiwo, mu fara fitar da naman nan namu daga Najeriya ya tafi wata ƙasa. Akwai kamfanoni da yawa da suke ƙasashen Dubai da ƙasashen Laraba na irin su Saudi da Qatar da suke neman nama daga nan Najeriya a dukkan shekara. To amma ƙarfinmu da yanayin dabbobin da yanayin cimakarsu ya sa ana cewa ba su kai international standard ba. To muna nan muna ƙoƙari ta wannan kuɗin da za mu samu mu yi kiwon da ya cancanta, wanda za a ce naman da zai fita daga Najeriya nama ne da kowace ƙasa ya shiga za a karɓe shi.
To kana nufin cewa kuna noman dabbobin nan musamman ƙila shanu saboda a samu wadataccen nama a gida? An samu wadata ne?
Muna yi don a samar da ingantaccen nama. Wato in kin duba arewacin ƙasar nan, da zarar damana ta wuce kaka ta yi, to shanu sun shiga cikin wani hali na yunwa da rashin abinci. Za ki ga saniya an je kwata an yanka ta, kan a yanka ta ma ƙasusuwan ta a waje. So nama ma in kin gashi bashi da ƙoshin lafiyar da zai ba mutum sha'awa. Wannan muke so mu kawar, muke cewa ya kamata a ba mu kuɗi don a inganta harkar kiwon da kuma harkar fataucin. Don wannan partnering program da muke so mu yi wata uku ne. In ka turke saniyarka ka ba ta irin abincin da jikinta ke bukata, ta gama girma a wata uku za ta cika, naman jikinta zai dogo, za a samu irin abin da ake bukata. Gaba biyu ne namu, akwai kiwo don nama, akwai kiwo don madara.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyarmu Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla Baballe, sai mu ce Allah ya kai mu wani makon lafiya masu sauraro. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na ƙarshe, labaru a takaice.
To a takaicen, hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin. 'Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamnatin mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangamin LGBTQ a lardunan Istanbul da Izmir. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen hankula, wato da kuma hare-haren bababumai, tun bayan da ƙungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulkin ƙasar a shekara ta 2021.
To masu saro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labarin duniya. Sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai mu.